daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Za a kuma iya sauraron mu ta Alpha Radio da ke Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, muna nan kodayaushe a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu saurare barkanku da dare, da fatan kun wuni lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa Allah ya yi wa tsohon shugaban Najeriya Alhaji Shehu Shagari rasuwa.
Na Allah wa ina ilaihi raji'un. Wannan bayan Allah da ya shugaban tsohon shugaban kasar Najeriya da ya rasu a yau a nan Abuja da Maricanna, za a yi jana'izarsa a garinsa Shagari da karfe 2 na marece gobe insha Allah.
Sannan kamar kowace ranar Juma'a, layi a bude yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Muna kuma tafi da labaran wasanni daga Kamaru, amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'an gwamnatin Amurka sun bayyana shakku kan ikirarin cewa sojojin gwamnatin Syria sun fara kwace yankin arewacin gabashin Manbij, wanda wani muhimmin fagen daga ne a fafatawar da ake yi tsakanin dakarun Urdawa masu samun goyon bayan Amurka a gefe guda da kuma sojojin Turkiya a ɗaya gefen. A wani rubutaccen bayani na yau din nan jama'a, rundunar sojin Syria ta ce sojojinta na dannawa zuwa cikin birnin tare kuma da kwace wasu muhimman wurare. Ta ce sojojin nata sun ce za su tabbatar da kare lafiyar dukkanin mutanen da ke cikin birnin. To amma rundunar sojin gamayyar da ke yaƙi da ƙungiyar ISIS ƙarƙashin jagorancin Amurka ta maida martani ta kafar Twitter cewa babu wata shaidar da ke nuna cewa wannan ikirarin gaskiya ne. Rundunar gamayyar ta kara da cewa muna kira ga kowa da ya mutunta diyaucin Manbij tare kuma da tabbatar da lafiyar mazauna cikin birnin. Kungiyar dakarun Urdawa masu kare Syria YPG a taƙaice, wadda ita ce babbar kungiyar mayakan Urdawa a Syria, ta yi kira ga gwamnatin Bashar al-Assad a yau din nan Juma'a da ta mayar da Manbij a ƙarƙashin kulawarta don kare yankin daga barazanar hare-hare daga ƙasar Turkiya. Shugaban Amurka Donald Trump a yau din nan Juma'a ya sake barazanar rufe kan iyakar Amurka da Mexico kwata-kwata, tare kuma da katse tallafin kuɗi da Amurka ke baiwa ƙasashen Honduras da Guatemala da kuma El Salvador, muddin dai Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta ƙi tanadar da kuɗin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. A wasu jerin sakonnin Twitter na yau din nan, Trump ya yi kiran da a canza abin da ya kira dokokin shigi da ficin Amurka na shirme waɗanda suka zama matsala ga Amurkar. Wannan kalaman na Trump na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ta shiga rana ta 7 a jere, da wasu sassan gwamnatin tarayya suka kasance a rufe saboda rigimar kasafin kuɗi tsakanin Trump, wanda ke son a tanaji dala biliyan 5 don gina katanga, da kuma 'yan Democrat masu goyon bayan samar da kuɗi kalilan amma kuma ke adawa da gina katangar. Wani jirgin ruwa dauke da bakin haure waɗanda akasarin su 'yan Afirka ne ya samu isa bakin gabar Spain a yau dinnan Juma'a, bayan da kasashen Turai da dama suka hana shi shiga yankin gabar su, ciki har da ƙasar da Malta da Italiya. Jirgin ruwan mai suna Open Air ya ce bakin hauren wato sun tsancito su ne kusa da gabar Libya a ranar 21 ga watan Disamba. Jirgin na wata kungiyar agaji ne ta kasar Spain mai suna Proactive Open Arms. bakin hauren waɗanda yawansu ya kai 310 sun fice daga cikin jirgin a yau dinnan Juma'a lulluɓe da jajayen barguna zuwa inda ƙungiyar Red Cross za ta gwada lafiyarsu. A baya ma yayin da jirgin ke tafa da bakin hauren an amince a kai wani ƙaramin yaro wurin jinya a tsibirin Lampedusa na ƙasar Italiya. Haka zalika ranar Asabar wani jirgi mai saukar ungulu ya ɗauki wata mace da jinjirinta zuwa Malta don a musu jinya. To karfa a Sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Pakistan daga yau dinnan Juma'a ta haramta ficewa daga kasar ga tsohon shugaba Asif Ali Zardani da ɗansa da magajinsa a siyasance Bilawul Bhutto da sauran wasu mutane da ke fuskantar zarge-zarge na ɓadda sawun kuɗaɗen haram. Zardari, wanda ya yi watsi da zarge-zargen da cewa bai ta da kullin siyasa ne kawai, ya yi shugaban ƙasa daga shekara ta 2008 zuwa 2013, kuma a halin yanzu shi ne da ɗansa ke jagorantar jam'iyyarsu da take babbar jam'iyyar adawa a ƙasar.
Ibrahim Ka Almasi Garba kenan ya karanto muku labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
I'm highly honored to have been invited to visit your beautiful capital at the conclusion of my participation at this year's session of the General Assembly of the United Nations. Mr. President,
Shugaban Najeriya Murgaye Alhaji Usman Shehu Shagari kenan yake jawabi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a ziyarar aiki da ya kawo a nan Amurka a shekara ta 1979. Tsohon shugaban na Najeriya ya rasu ne yana mai shekaru 93. Murgaye Shagari shine shugaban Najeriya na farko na mulkin farar hula a lokacin jamhuriya ta biyu, wanda ya mulki Najeriya daga shekara 1979 zuwa 1983. Ga Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani.
Allah ya yi wa Murgaye Alhaji Shehu Shagari rasuwa ne bayan fama da jinya a babban asibitin tarayya da ke Abuja. Murgaye, wanda shine turakin Sokoto kuma ɗaya daga manyan jigogin gwamnatin Premier Arewa Ahmadu Bello, ya yi wa mulkin Najeriya ne bayan dawo da mulki a hannun farar hula 1979 daga gwamnatin mulkin soja ta Olusegun Obasanjo. Jim kaɗan bayan nasarar samun lashe zaɓe a 1983, sojoji sun kifar da gwamnatinsa, inda manja Janar Muhammadu Buhari ya yi mulki kafin sake jin mulki 1985 da tsohon shugaba Janar Ibrahim Babangida ya hau mulki. Murgayen dai ya tsaya takara ce karkashin jam'iyyar MPN mai alamar Masara, ya samu mataimaki daga yankin kabilar Ibo, Murgaye Alhaji Ikweme. Bayanai sun nuna za a yi jana'izar Murgayen, wanda ya rasu yana mai shekaru 93 a jihar Sokoto, helkwatar daular Usmaniya. Ibrahim Magaji Gosawo na tawagar gwamna Aminu Waziri Tambwal a babban asibitin tarayya da ke Abuja, inda Allah ya yi wa Murgayen cikawa. Ya bayyana tabbacin shirin jana'izar a Shagari.
Na Allah wa ina da raji'un, wannan ba Allah da shugaban tsohon shugaban ƙasar Najeriya da ya rasu a yau a nan Abuja da Maricen nan, za a yi jana'izarsa a garinsa Shagari da karfe 2 na Marice gobe insha Allah na Asabar.
Yanzu haka kana nan a babban asibitin tarayya da ke Abuja?
Mambaro asibitin tarayya da ni da shi da mutane da muke tare da su da shi His Excellency Governor Tambwal, mun dawo yanzu masauki da shirye don shirye-shiryen komawa Sokoto.
Wato wannan ya nuna dai duk waɗanda za su samu jana'izar nan da yardar Allah sai su fara shirin nufar Sokoto kenan.
Insha Allah duk wanda dai zai samu, saboda gobe kamin ƙarfi da magarib da azhar za a yi jana'iza. To kaga in dai ba mutum yanzu ya tafi ba, to sai dai in yana da jirgin kansa wanda zai ɗauke shi ya tafi da shi.
Shin ka samu ganin Murgayen kafin Allah ya masa cikawa?
Wallahi ban samu shiga cikin wannan wurin ba, saboda an taru kwarai da gaske. Iyalin suna nan ciki, duka iyalinsa yawanci da 'ya'yansu da matansu da sauran yaran suna nan wurin. Kaga wuri ne wanda yake keɓaɓɓe, kuma an cika a wannan wuri. Mu dai muna nan National Hospital, nan can muka yi magariba a nan National Hospital.
Allah ya ji kansa da rahama.
Amin amin don Muhammadu Rasulullahi sallallahu, kuma Allah ya sa mu cika da imani. Ai, shi wannan ba Allah ya samu dama, don Allah ya ba shi rasuwa a ranar Juma'a ranar da kowa ke bukata.
Alhaji Shehu Shagari dai ya koma rayuwa ta dattawa da kuma bayyana a bainal jama'a a lokuta kalilan, kamar lokacin taron majalisar ƙasa da kan hada tsoffin shugabanni a fadar Aso Rock. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a can jihar Sokoto, mahaifar tsohon shugaban ƙasar wakilinmu Murtala Faruk Sanyinna ya aiko mana da wannan rahoto.
Alhaji Shehu Shagari na ɗaya daga cikin manyan 'yan majalisar mai alfarma sarkin musulmi, abinda kenan ya sa labarin rasuwarsa ya girgiza jama'ar jihar Sokoto.
Sunana Aminu Dan Kaduna Amanawa. To sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ganin cewa yana daga cikin tsofaffin shugabannin ƙasa da suka taka rawa. Idan ka duba tarihin ƙasar nan, yana daga cikin waɗanda suka yi fafutuka a wajen samar da cigaba ƙasar nan, musamman mu da muke tasowa matasa, muna jin irin abubuwan da aiwatar a lokacin da yake a shugaban ƙasa da kuma irin shawarwarin da yake bayarwa bayan zamarwarsa wato shugaban ƙasa, na ganin cewa an samar da cigaba a wannan ƙasar. Sai mai fatar Allah ya ji kansa da gafararsa.
Sunana Saratu Zubairu. To lallai kan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin ko mun yi babban rashin jigo a wato ƙasar nan ta Najeriya. Kasancewar ya taka muhimmiyar rawa wadda ba ma mutanen baya ba da mu yanzu, har ma karnin da za su ci gaba da zuwa za su ji irin abin da ya yi ma ƙasar nan ta Najeriya. Lallai mun yi babban rashi gaba ɗaya. Fatar dai Allah Ubangiji ya ji kanshi, ya kyautata makomarmu ma.
Sunana Alhaji Ibrahim. To lalle sadda ni jiwon ga abin na fara gani ne ga media, kuma ni jiya ga wani aboki na abin ya girgiza ni kwarai, da yake ita mutuwa hanya ce ta kowa. Lokaci ya riga ya yi, kuma kullu nafsin za'iqatul maut, duk dan adam mamaci ne. Amma mun yi rashi babba ba karami ba, saboda mutum ne mai ba da shawara kuma mai kula da abubuwan da ke tafiya cikin Najeriya. Ba Najeriya ba, gaba ɗaya duk in wata lalura ta samu ana gaita su ta yi mazansu na manyan mutane waɗanda suka san jiya kuma suka san yau. Mun yi rashi babba, inda muna roƙon Allah shiga warta mai kuma ya sa ya huta, mu kuma Allah shi bamu guzurin iske musu.
Shehu Shagari yaro sine, yana da shekaru 93 a duniya, kuma za a yi jana'izar sani a gobe idan Allah ya kai mu a garinsa na haihuwa, wato Shagari a jihar Sokoto. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da takaitaccen tarihin marigayi Alhaji Usman Shehu Aliyu Shagari.
An haifi Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari Turakin Sokoto a garin Shagari da ke jihar Sokoton a shekarar 1925. Bayan kammala matakan karatunsa ne kuma ya fara aikin koyarwa, kafin daga bisani ya shiga siyasa a shekarar 1951, inda ya zama sakataren jam'iyyar NPC a Sokoto. A shekarar 1954 ne kuma aka zaɓi Shehu Shagari a matsayin ɗan majalisar wakilan Najeriya daga mazaɓar Sokoto ta yamma. Kana a shekarar 1958 aka naɗa shi sakataren majalisar wakilai. A dai wannan shekara ne kuma ya zama ministan ciniki da masana'antu. Daga nan an yi ta sassauya masa wuraren aiki, ya zuwa ma'aikatar raya a tattalin arziki, ma'aikatar 'yan fansho, ma'aikatar cikin gida da kuma ma'aikatar ayyuka a shekarar 1966, shekarar da aka yi jiya mulkin farko a Najeriya. Bayan kammala yakin basasar Najeriya ne kuma shugaban ƙasa na wancan lokaci General Yakubu Gawan ya naɗa shi Shehu Shagarin ministan kuɗi. A wancan lokaci kuma aka naɗa shi ɗaya daga cikin gwamnonin bankin duniya, kuma wakili a hukumar bada lamani ta duniya, wato IMF. A shekarar 1978 Shehu Shagari suka kafa jam'iyyar NPN. Shekara ɗaya bayan nan kuma jam'iyyar ta zaɓe shi a matsayin ɗan takaranta na shugaban ƙasa, inda ya lashe zaɓen kuma ya zamto shugaban Najeriya mai cikakken iko. Bayan ƙarin wa'adinsa na farko, Alhaji Shehu Shagari ya kuma lashe zaɓe a karo na biyu, amma bai kammala wa'adin ba. Sojoji ƙarƙashin jagorancin Major General Muhammadu Buhari suka kifar da gwamnatinsa a wani juyin mulkin soja. Alhaji Shehu Shagari ɗazu-ɗazun nan ya rasu a wani asibiti da ke nan Abuja bayan ya yi fama da rashin lafiya. Yana da shekaru 93. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To da fatan Allah ya ji ƙanshi da rahama. To yanzu za mu buɗe layukanmu don ku kira ku bayyana ra'ayinku, amma kafin nan bari mu saurari wannan waƙa. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Wa muke da shi daga Bauchi?
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America.
Wa alaikum assalam.
Sunana Ayuba Garba Imam, Katin Madaki a jihar Bauchi.
To, barka da yamma Ayuba.
To, ra'ayina na yau da farko ina mika ta'aziyya na ma al'ummar Najeriya bisa rasuwan Allah da Shehu Usman Shagari. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa.
Amin.
Yawwa, ra'ayina kuma ina kira ne mu shugaban kasa Muhammadu Buhari. Mu al'ummar jihar Bauchi muna so a wannan budget da ya kaddamar wato kasafin kuɗi na shekara ta 2019 ya taimake mu da magana aikin kafin Zaki Dam. Lalle idan ya mana wannan aikin kafin Zaki Dam za mu samu noman rani zai bunƙasa da kuma kama kifi. Lalle muna kira mu shugaban kasa lalle ya taimake mu da kafin Zaki Dam. Nagode mai magana Ayuba.
To mun gode Malam Ayuba. Wa kuma muke da shi daga Bauchi?
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka.
Wa alaikum assalam.
Kafin ma da jika Amurka a jihar Bauchi.
To muna jin ka.
Alhamdulillah, yau ranar Juma'a ranar maudu'in mu ne. Ina kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban hukumar zabe na ƙarƙashin Professor Muhammad Yakubu. Mu dai NAPC ne a jihar Bauchi, amma rashin adalcin da ba a yi mana zabe ba a jihar Bauchi ya samu koma jam'iyyar DRC. To a sama za mu zaɓi Buhari, muna tare da shi. Amma mu ɗan jam'iyyar DRC ne, lallai akwai barazana a jihar Bauchi don mu za mu ci zaɓe biiznillahi mun ga haske. Muna kira ga shugaban hukumar zaɓe da Muhammadu Buhari da su yi wa Allah, idan mun ci zaɓen mu zaman lafiya a jihar Bauchi, a ba mu zaɓen mu a mana adalci. Mai magana Samuel Sawa kafin ma da karamar hukumar gari jihar Bauchi, ku tashi lafiya.
To mun gode. To yanzu bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
To sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Malam Musa.
To daga farko dai za mu mika ta'aziyyar mu a madadin duk wani mai kiran waya a wannan gidan radio na BOA. Muna mika ta'aziyyar mu na wannan rasuwa na bawan Allah nan Bonsho Shagari, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa.
Allahumma amin.
To alhamdulillah, kuma ina so in yi shawara, ba da shawara ga shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari. Kaman yanda waɗannan abubuwa suke faruwa a jihar Filata, a jihar Zamfara da jihar Maiduguri. To muna kira ga shugaban kasa, kaga dai Burte dai ɗan Maiduguri ne, to ya kamata Burte ya yi kishin jihar shi na wajen murƙushe waɗannan 'yan ta'adda da ke wannan jiha. Kuma muna kira ga shi kanshi jami'an wannan ministan tsaro da aka bashi na Zamfara. Bai kamata a ce a matsayinka na ministan tsaro a ce ka bari ana kashe mutane a wannan jihohi ba. To gaskiya bai kamata ba, ya kamata a ɗauki mataki. In kuma abin ya ƙi ci, muna kira ga shugaban kasa ya cire wannan gwamna, ya sa mana Kaltoma a wannan jiha na soja, domin shi ne.
To mun ji daga Musa Garo, yanzu kuma bari mu je Katsina. Wa muke da shi daga Katsina?
Gaddan ne dan fulani daga Arifuwa ɗan jiya a jihar Kaduna.
To sannu.
Ina rika ga yanzu ta biyar da wannan mai sayar da gari da aka rasa. Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta masa.
Allahumma amin.
Na gode biyu, na gode.
To mun gode.
Hello?
Hello?
Yeah, assalamu alaikum, Maryam Dauda.
Alaikum assalam, ba Maryam Dauda bace.
To ina miki fatan alheri.
Nagode. Ba muke da shi daga wani jiha kake kiran mu?
Na kiran ku daga jihar Kaduna ne, a nan garin a nan Zangon Kataf.
Jihar Kaduna daga Zangon Kataf. To, ya sunanka?
Sunana Yakubu Dot, Sabon Gosabu.
To Malam Yakubu. Muna jinka.
Da farko dai ina ne mika ta'aziyya na ga shugaban tsohon shugaban kasa Allah mashi rahama.
Amin.
Allah ya saya huta.
Amin ya rabbil ibad.
Sai kiran da nake zan bayyana ra'ayina guda ɗaya da Allah kullum mun guje ni.
To.
Yawwa ga masu kiran wa idan domin kuna ba da maudu'i ne ku ce mutum ya faɗa ra'ayin shi ba ra'ayin wadansu ba. To wasu na kuma suna cin bakin mu suna aran bakin mu su mala albasa sai su ce wai ko mutum ya ce ai gwamnati kaza ta mushi wancan gwamnati ba ta mushi ba to kowa kowa ya tsaya a ra'ayin shi.
To mun gode Malam Yakubu yanzu kuma bari mu tafi jigawa. Wa muke da shi daga jigawa?
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Hashimu Ahmad daga Fadawa jihar Jigawa karamar hukumar kafin Hausa ta tarayyar Najeriya.
To Malam Hashim muna tare da kai.
Yawwa maudu'i ne yau na Juma'a sai ra'ayina shine gaba da wannan abun da yake faruwa a Zamfa da jihar Maiduguri. To Ubangiji Allah ya kawo sauki kuma gabata shugaban kasa ita yi tsayin wannan al'amari.
To mun gode Malam Hashimu yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna. Wa muke da shi daga jihar Kaduna?
To Hajiya barka da lasariya.
Barkan mu dai.
Sunana Mursala Allah kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Mursala.
To kamar yadda chairman din mu ya faɗa ta'aziyar mu na makungin masu buga waya na wannan sashin Hausa na DOA na Najeriya. Lallai muna ƙara ta'aziya ga shi tsohon shugaban ƙasar mu kuma muna ƙara kira ƴaƴa kamar mu ƴaƴa ne a gurinsa da sauran masu kishin ƙasa su dauki halinsa da sauran shugabanni kuma. Sannan kuma gaskiya ra'ayin mu shine cewa ra'ayin mu yana kan Zamfara duba da shi gwamnan ma ai mun so tun da yace shi yana goyon bayan Anaɗa Kantoma. Da kawai ma yadda muke ga kasashen Turawa suna yin ajiyada ne su suka ga ba su iya mulki ba za su aje kawai da daga dawowar shi daga tafiya zai ce ya tuka a gwamnan na Anaɗa Kantoma. Amma tun da ya ba wa shugaban kasa shawara ya ce yana goyon ba to muna ganin a gaggauta kafa Kantoma a jihar nan don a ci gaba da samun tsaro da zaman.
To mun gode Malam Murtala yanzu kuma bari mu je jihar Taraba. Wa muke da shi? Wa muke da shi daga jihar Taraba? Ta bari mu je Niger. Wa muke da shi daga jihar Niger?
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Sunana Malam Dan Juma daga Bidda jihar Niger.
To Malam Dan Juma barkamu da yamma.
Muna ma mutane Najeriya gabaki da muna musu taziya rasuwan tsohon shugaban kasan da muka yi. Allah ya sa makomansa aljanna ce in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani.
Amin ya rabbal ibad.
Allah ya sa wannan ya zama darasi ga wanda suke kan mulki.
To mun gode ku ci gaba da kiran mu kuna bayyano mana ra'ayinku. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Yau kimanin watanni shida kenan da kula-kula din kwallon kafa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru guda 18 waɗanda suke buga La Liga suka dakatar da takale da a faɗin ƙasar baki ɗaya. Kodayake sabon shugaban hukumar kwallon kafar ta Finkafut Saidu Bamanjoya ya fara gudanar da ayyukansa mako guda da aka rantsar da shi akan kujeran shugabancin hukumar. Coach Umaru masanin al'amarin kwallon kafa ne na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ya mana ƙarin haske kan irin yanda za a ga kamun ludayin sabon shugaban hukumar kwallon kafas.
Ka san ya aiki da Iya Muhammad kuma ya juma a Fikafun nan. Ya ta abun da yake mai kyau a can, ya san wanda ba kyau. To yanzu in yace idan dai aka bashi sosai aka sake masa hannuwa sai aiki da kyau. Wallahi da kyau da gaske domin ka san yaro ne wanda yake an san shi baya son cin hanci. Ka san yaro ne ya girma a babban gida to kuma sha'aninsa ba sha'ani ke yi kaman abin nan ba. In ka duba ka ga aikin da yi da Iya sun yi aiki da kyau to sha'anin Kamaru ne duk wani abin da ka yi ba za a yabe ka ba. To amma yanzu kam inda aka bashi aka sake masa hannu wannan din ma ka san muna da sakaci da yawa. In ka duba ka ga har yau shampiyona bai soma ba to ka ga wannan akwai matsala. Abin da za a fara yi shampiyonan mu ya soma tukuna har yanzu shampiyonan mu ba so mai ba kaga ba kyau sai a za a yi kokari. Ka san yanzu bari ga maka wani abu tunda aka kwace wasan kwallon kafa na a Cameroon kowa yanzu yana tsoro kowa bari yake yi kowa na so yayi aiki da kyau inda kaga mai kasa yayi shiru baya ce komai ba san irin matakin da zai dauka ba to shi ta kake gani kowa na taka tsantsan wallahi
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaicen jami'an gwamnatin Amurka sun bayyana shakku kan ikirarin cewa sojojin gwamnatin Syria sun fara kwaci yankin arewa maso gabashin Manbij wanda wani muhimmin fagen daga ne a fafatawar da ake yi tsakanin dakarun Urdawa masu samun goyen bayan Amurka a gefe guda da kuma sojojin Turkiya a ɗaya gefen. Shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a ya sake barazanar rufe kan iyakar Amurka da Mexico kwata-kwata tare kuma da katse tallafin kuɗin da Amurka ke baiwa ƙasashen Honduras da Guatemala da kuma El Salvador. Muddin dai Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta ki tanadar da kuɗin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Wani jirgin ruwa dauke da bakin haure waɗanda aka sarin su ƴan Afirka ne ya samu isa bakin gabar Spain a yau din nan Juma'a bayan da kasashen Turai da dama suka hana shi shiga yankin gabar su ciki har da Malta da Italiya. Jirgin ruwan mai suna Open Arm ya ceto bakin hauren ne daura da gabar Libya ranar 21 ga watan nan na Disamba. Jirgin na wata kungiya agaji ne ta kasar Spain mai suna Proactive Open Arms. Bakin hauren waɗanda yawansu ya kai 310 sun fice daga cikin jirgin a yau ɗin nan Juma'a lulluɓe da jajayen barguna zuwa inda ƙungiyar Red Cross za ta gwada lafiyarsu. A baya ma yayin da jirgin ke tafa da bakin hauren an amince a kai wani ƙaramin yaro wurin jinya a tsibirin Lampedusa na ƙasar Italiya. Gwajin gawar wani yaro dan asalin kasar Guatemala dan shekaru 8 da aka yi ya nuna cewa yana fama da zazzabi mai tafa da mura lokacin da ya mutu a hannun jami'an custom da dogaran tsaron kan iyakar Amurka.
To masu sauraro baki daya anan ne zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki dayan sa sai engineer mu Mr Vasco Amina Buhari aunake ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.